أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيغبرك تن ون منزومة الحائية تا ابن أبي داود لأن شين درسي نبيو أتكل للتاهم يومنا ثلاثة شابا كوي غواتن شوال هجراء النبي صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوا مدينة دوو دلري هدو داربين دا أكو وان دا يدي دا شابا كوي غواتن ما ملادية تدبو بيو دا أشرين دبيو رانا شكرنجا رانا السبدو رانا اللادي من زاك نمبيتنا شدن يكون من غني تندغ هركو مالن دا يكورو من بياني أكان تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفسح ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه ولا تقل للقرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح من gawannan duka baitattukan guda biyar mun fara cikin wa qul yatajallallahu lil khalqi jaharatan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Malan yayi bayani akan abin da ya shahi wato bayyana Allah subhanahu wa ta'ala, ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan baituka suna tabbatar mana da cewa ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala, amma aina? A lahira, aljanna, a lahira kenan. Muka gani irin wa'anda suka kore cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin shi a duniya, ba a ganin shi a lahira, su wane ne? Mayusa, al-Mu'tazila. Su kuma wasu he suka yi akasin shi, suka ce a'a, Allah ana ganin shi a duniya kuma ana ganin shi a lahira, su wa? Sufaye, sufiya. Amma mazhaba ta ahli sunna wal jamaa wanda hadisai da ayoyi suka tabbatar, wato shine Allah subhanahu wa ta'ala a duniya ba a ganin shi, amma a ranar lahira ana ganin shi, wanda hadisai sun kai matsayin mutawatirai, wanda suna da yawa sahabbai sun rawaito cewa Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira wato ake ganin shi. Haka irin ayoyi da suke nuna cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira wato ake ganin shi, a duniya ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Musa ya nema ya ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mishi mi lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, amma bai ga ba Allah. To su sufaye suna dama, yana daga cikin aqidar su cewa waliyai wato suna daga gaba daga annabawa, su waliyai suna ganin wato Allah subhanahu wa ta'ala abinda annabawa ma ba su gani sa anan duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malam yace kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu, za gani ubangiji kai ka ce wato kamar yanda wata idan ya zamanto yana kwana 14, yanzu shekaran jiya wata yana da kwana 14, kowa yana ganin shi yanda yake kwal, babu wani wanda zai ce ya kare wani a wajen ganin wata. To haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudhamuna fi ru'yati kama tarawna al-qamara laylatal badr aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hakika za ku gani ubangijinku wani bai kare wani a gane shi, kamar yanda kuke ganin wata wato lokacin da yake ayyamul bid, kenan yake badar, shine kwana na 14, 13, 14, 15. Kina shine malam yace kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Sai malam ya ci gaba da cewa mas'ala ta gaba ita ce, yace walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. wato shi Allah subhanahu wa ta'ala wato laysa bi mauludin wato ai ba a aihi ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba a aihu shi ba akai walaysa bi walidin kuma Allah ba baban wani bane ba a ce yana da da walaysa lahu shibhun Allah subhanahu wa ta'ala bayyada wani tamka bai da wani wanda za a kwatanta shi a ce wane yana kama da Allah ko kuma wane kaza ta'ala ya tsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala musabbahu wato abin tsarkakewa ne Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan baitittuka guda biyu ko wannan baiti guda malam ya ƙara koro shi dan ya tabbatar mana da abin da ya shahi wato korewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ai wasa akai ko kuma yana da da kamar yanda yahudawa da nasarawa suka sa ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara masihu ibn Allah kenan wannan Allah subhanahu wa ta'ala tun a can aya ya musu raddi cewa Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad Allah bai aifa ba kuma ba a aihe shi ba haka mushrikai suke sawa wato Allah subhanahu wa ta'ala suke cewa ai mala'iku wato diyan Allah ne mata kaga shi ma wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ma kanshi akan abin da ya shahi wannan sannan malamai suke cewa riqadda wata a wani abu ne na gazawa mutun yana buƙatar da la'alla lokacin da ya kai wata manzila shi wannan dan ya taimake shi a duniya ko kuma idan bayyanan ya mutu wannan dan ya ringa mishi ayyukan alkhairi ya ringa mishi abin da ya shafi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi to Allah subhanahu wa ta'ala duka ya fice da wannan Allah subhanahu wa ta'ala bai aifa ba kuma ba a aihe shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala bai da tamka bai da masid wanda za a kamanta shi a ce wane yana kama da Allah ko kuma wane tamka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wato duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka shi yasa yake fada laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya yake cewa hal ta'lamu lahu samiyya ka gani duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi kadai ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kenan dai tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kadai ne bai aifa ba kuma ba a aihe shi ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir sai malam yace al musabbahu kenan shine yana tsarkake wanda yake a tsarkake kenan kamar kai ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala al musabbah daga at tasbih ne kenan a yaren larabci shine at tanzih التنزيه جنا أن سركك الله سبحانه وتعالى شيسا ينا رجسك أذكار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فما عندكما أقوى حديث من جن حديث يندي كتكين سيول البخاري كرشان حديث يديكاو كتشوا كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kuma yana daga cikin ahabbul kalami ila Allah ta'ala shine ka fadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kenan wannan tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ne wato malan yayi sai malan yake cewa a baiti na gaba yake cewa wa qad yunkirul jahmiyu hadha wa indana bi misdaqi ma qulna hadithun musarrahu wato wa qad yunkirul jahmiyu haka bi magana wato Allah subhanahu wa ta'ala yana sabkowa jahmi wanda nan yace jahmi wato nisba ce daga jahmiya wanda muka ce can malam ya kawo shi a farko inda yace inda ya kawo magana jahm yace kama qala atiba'un li jahmin wa asjahu muka ce wane ne jahm shine jahm bin safwan wanda shine fara wato shine ra'as shine tushe akan abin da ya shahi wato akida ta wato jahmiya shine malam yace wa qad yunkirul jahmiyu wato hadha wa indana ai magana ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi wanda yake jahmi wanda yake da aqida ta jahmiya yana inkarin wannan ganin Allah subhanahu wa ta'ala shine he malam yace wa hadha wa indana amma wannan cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ana ganin shi a gobe ranar tashin alkiyama a wajenmu bi misdaqi ma qulna tabbacin gaskiya abinda wato muke fada na tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ana ganin shi a gobe ranar tashin alkiyama shine yace hadisun musarrahu hadisi ne wanda yake tabbatacce hadisi ne wanda yazo a sarihi da bayani akan cewa ana ganin Allah subhanahu wata'ala hadisin kuma shine mun karanto shi innakum satarawna rabbakum shi yasa malam ya kawo maka cewa wanda ya rawaito shi anan yace ma rawahu jarirun amma qali muhammadin wato jarir bin abdullah al-bajali shine ya rawaito wannan hadisin wanda ba shi kadai ba ya rawaito din da hadisin ru'ya hadisi ne mutawatiri kamar yanda muka ce yana daga cikin hadisai mutawatiri wani malami yake cewa a cikin wasu baitittukan shi wanda ya waƙe hadisai wanda suka zo mutawatirai yake cewa mimma tawatara hadisu man kazab wanne ne hadisu man kazab alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaruhu minan nar wannan shi ma hadisi ne mutawatiri yace wa man bana lillahi masjidan wahtasab wani hadisi ne man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna sai yace wa ru'yatun wani hadisi ne shine hadisin da muke magana akan shi shafa'atun ahadithu shafa'a wal haudu hadithu al haud sai yace wa mashul khuffaini wa hadha ba'd yace da shahwa akan khuffain shi ma hadisai ne wanda suke mutawatire la'alla darasin mu na mustalahul hadis na rana alhamis ko kenan a jama'o mana kowa ya dauki hadisi guda mutawatiri ya gama mana turkoyin su sahabban da suka rawaito hadisi dawa dawa za su dauka Sufyan Usman biyu Mus'ab Malam Yahya HDN CNTV Malam Abdurrahman hadisai mutum ga Malam Umar shine yake shigowa Malam Umar tayyib akwai Zainuddin hadisai mutawatirai wannan wanda muka wadi guda bakwai ne ko biyar muka wadi mata watara hadisu man kazab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal haudu wa mashul khufain wa hadha ba'du wato wannan hadisai guda shida a samu kowa ya dauki hadisi guda guda ya ga gamo mana turkun sahabban da suka rawaito shi har ya kai manzila ta wato mutawatiri mun gani wato nau'i na mutawatiri akan abin da ya shahi mustalahul hadis kenan shine yace rawahu jarirun amma qali muhammadin wanda ya rawaito wannan jarir misali ne ya kawo dan baitin shi kenan manzuma shi taje shine sahabi aljalil jarir bin abdullah albajali an qawli muhammadin shine yace amma qali muhammadin game da fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin wannan imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi jarir yake cewa a cikin hadisin kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam idh nadara ila al-qamari laylatal badr wato wata rana suna zamne tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli wata lokacin da yake kwanukan shi na haske faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma innakum amma dai ku kusan da cewa satarauna rabbakum hakika za ku gani ubangijin ku kama tarauna hadhal qamar kamar yanda kuke ganin wannan wata lailatul badr la tudamuna fi ru'yatihi wani bai zamantowa ya kare wani game da wato ganin wannan kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da shi malamin yayi ishara akan shi hadisin jarir sai yace fa qul misla ma qad qala fi zaka tanjahu fa qul ai kai wanda kake da kake riko da sunna kai wanda kake ahli sunna wal jamaa ka fadi misla ma qala ai kwatankwacin abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fadi ba kwatankwacin da jahamiya da wasu aqidu wanda suke ba aqida ta ahli sunna ba cewa Allah subhanahu wata'ala ba a ganin shi ko kuma ana ganin shi a duniya ko kuma kaza da kaza wanda suka kore a ganin Allah subhanahu wata'ala a lahira to kada ka fadi wannan ka fadi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar shine yace fa qul misla ma qala fi dhaka misla ma qad qala fi dhaka tanjahu ka fadi kwatankwacin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi dhaka game da abin da ya shahi ru'ya ganin Allah subhanahu wata'ala tanjahu zaka samu najahi zaka samu rabo zaka samu wato dacewa da sa'ada ta duniya da ta lahira. Kenan wannan malam a cikin wannan baitittuka duka gabaki daya yana kawo mana bayani ne akan abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wataala a gobar ranar tashin alkiyama. Hakika za a ga Allah subhanahu wataala, haka muka ce a cikin aljanna za a ga Allah subhanahu wataala. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, ziyada mijeje ita ce wato ganin Allah subhanahu wataala. Haka Allah subhanahu wataala yake fada lahum ma yashauna fiha waladaina mazid, nan ma mazid in lahum ma yashauna fiha, da gare su su mummune a cikin aljanna dukkan abin da suke so. Waladaina mazid kuma muna da wato kari, malamai suka ce shine wato ganin Allah subhanahu wataala. Haka wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, duka wannan aljanna wato Allah subhanahu wataala ya sanya mu a ciki. Kenan aljanna zaka ga Allah subhanahu wataala, za ka gani Allah subhanahu wataala. Sai malam ya ci gaba da cewa baiti na 10 zai yi mana wata magana, wani maudu'i daban. Shine yace wa qad yunkiru al-jahmiyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tunfahu. Wato wannan baitittuka da malam ya kawo mana zai mana bayani ne akan abin da ya shahi tabbatar ma da Allah subhanahu wataala siffa ta hannaye. Allah subhanahu wataala yana da hannaye, hannaye wanda suka dace da shi, ba zaka katamta shi da wani ba, ka ce hannunsa irin kaza, a'a, laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wato Allah subhanahu wataala idan ya faɗa abu, aqida ahli sunna wal jamaa, kamar yanda muka gani a cikin usulus sunna da sauran wato daura da muka yi a cikin bangaren littattafan aqida, cewa idan Allah ya tabbatar mishi ma da kanshi abu, to ka tabbatar mishi da shi shine samun salamaka. Kada ka ce a'a an ce Allah yana magana, alqur'ani magana Allah ne, Allah kuma yana magana. Kada ka ce a'a Allah bai magana, ko kuma in yana magana ma Allah ba da baki bai ke magana. Kaga wajen ka kore mishi cewa ka siffanta shi da wani abin halitta, kai iya kwakwalluwarka mutum da baki yake magana. To in aka ce Allah yana magana da baki, kenan an kamanta shi da dan Adam. Wajen ka kore mishi ka ce bai a ba da baki bai yake magana, to da me yake magana? To in ka ce haka yake magana, to nan ma dai baka tsira ba, ka siffanta shi da me? Da aljamaat, abubuwa wanda suke sandararru. Tunda mun gani a hadisai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da yazo yana huduba ya bar kuturin dabinan da yake huduba akan shi, aka ji yana kuka. Kuma haka Allah subhanahu wataala yake cewa dukkan wannan ayyuka ko kuma dukkan wannan jama'a da wannan itace da dukkan wasu abubuwa suna ma Allah subhanahu wataala tasbihi, sai dai mi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kaga ai ba da baki ba suke. To kai kuma kana cewa zaka kenan zaka kawanta Allah kuma da abin da yake sandararre ko kuma wani abu, ta'ala Allahu an zalika. Kenan dole abin da yake idan Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi da siffa ta kaza ko kuma yana da kaza, wato ka tabbatar mishi da shi. Allah yana da hannaye, gashi can yake fada game da Iblis da yake mishi rarauka game da da yake yin sujada ga Annabi Adam, yake ce mishi mi ma mana'aka la la ba ila ba wa tamba bima khalaqtu bi yadai, da abinda na halitta da hannayena. Wannan hannu Allah yace ko ba hannu ba? Kenan dole kace Allah yana da hannu. Wani irin hannu? Hannu da ya dace da Allah subhanahu wataala. Can yake cewa mine bal yadahu mabsutatani, kamar yanda Yahudawa suke cewa wa qalat yahudu yadullahi maghlula, Allah yace ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Kenan wannan duka siffa ta hannaye, ka tabbatar ma da Allah subhanahu wataala yanda ya tabbatar da shi cewa yana da su, yana da su yanda ya dace da shi. Sannan kuma hannayen Allah subhanahu wataala duka dama ne, duka hannayen Allah subhanahu wataala dama ne. Kenan mu ne muke da hannun hagu da na dama, to shi Allah subhanahu wataala duka dama ne. wanda da hagun zaka ga ai kana kaiwa kana kaita inda ba in abubuwa sai an gari in aka ce kuma hannayenka da hagun inka kai ma zaka iya wani ai kaga ba a ci ba abinci da kai to ka gani kenan wannan siffa ta abin da ya shahi kenan hannaye shine yace wa kad yunkiru al-jahmiyu shi wanda yake da aqida ta jahmiya yana inkarin wato wannan magana ta Allah subhanahu wataala da yake da wato hannaye kamar yanda ya tabbatar da shi shine yace yaminahu kenan tabbatar ma da Allah subhanahu wataala cewa yana da wato hannaye hannayen shi kuma guda biyu wanda suka wato dace da shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a hadisi yake cewa wakilta yadai rabbi yamin wato dukkan hannayen wato ubangiji na wato dama ne kenan dole mutun shi ma ya zamanto ya tabbatar ma Allah subhanahu wataala haka kuma hannayen Allah subhanahu wataala kamar yanda yake a cikin hadisi yace mala'a a cike suke da ba ma mutane atiya da ba ma mutane kyauta da kaga mutun yana barci Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bashi wani arziki da yawa wani yana barci zaka ji kan ya tashi ko kuma wani yazo ya tada shi yace ka samu exam ko kuma a tada ka ce an kiraya a ce malam wannan an mishi minister ko kuma a tada shi a ce kaza a ce kaza to cikin dare ma kana barci barantana in ka tashi ka tahi nema zaka ga Allah subhanahu wataala wato yana zuba ma al'umma yana zuba ma wato bayin shi arziki kaifa ya sha wato dukkan yanda ya ga dama sai malam yake cewa wa qul yunki wakilta yadaihi bil fawadili tanfahu nan ne ko wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila kaifa jalla wahidul mutamaddihu wato magana ta gaba ita ce wato abin da ya shahi sabkowa Allah subhanahu wataala kenan nan zaka tabbatar ma da Allah wata siffa ita ce sifatun nuzul siffa ta sabka malam bai kawo ba siffa ta ulu cewa Allah subhanahu wataala yana sama a cikin manzumar tashi kuma bai kawo ba siffa ta abin da ya shahi istiwa cewa Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita wanda ta dace da shi kenan duka irin wannan al'amurra yanda Allah subhanahu wataala ya fadi a Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingatatu kenan shine mutun ya kamata ya zamanto yayi gai ya tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma wato da kanshi sai yace wa kulli yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila kaifa jalla al-wahidul mutamaddihu wato Allah subhanahu wataala yana sabkowa wato fi kulli laylatin a kowane dare bila kaif ba tare da ka kamanta cewa ga yanda Allah yake sabkowa ba jalla Allah subhanahu wataala ya daukaka al-wahid wanda yake shi kadai al-mutamaddihu wanda yake abin yabo kenan nan malam yana nuna mana hadisi ishara ce ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fadi cewa Allah subhanahu wataala yana sabkowa sama duniya ya tambaya ina mai neman gafara a gafarta mishi ina mai neman arziki a azurtar da shi ina mai neman kaza a bashi ina mai neman kaza a bashi wannan kuma kowace rana kowane dare hina yabqa sulsul layl lokacin da ya rage ɗaya cikin uku na dare mutane ana tabarci entier ana tabarci lokacin barci ma yayi dadi kuma lokacin gari yayi shiru kowa yayi barci lokacin ne mutum in ya tashi mummunan kwarai Allah subhanahu wataala yake fada tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wannan sune mummunan qiyamul layl bil munasaba yanzu ramadan bai wuce ba bai jima ba da hucewa menene jiki ya saba da qiyamul layl amma zaka ga mu da kanmu zan mu saba mushi kuma da farci zaka gani bayan azumi diyawa nan in ka tsare mu ga baki daya kowa zaka ji yana cewa wallahi barcin nan da dare bai zauwa ka riga ka dan dauko wata antarnama wanda ka fara ta kana tashi kana qiyamul layli kana zama a fada Allah subhanahu wataala to yanzu kuma yanzu kwana nawa da azumi da yauci to ina ji wani har yaro duk akan barcin dare kenan wanda sai wani kuma shikenan kawai sai wani kiyamul layl in Allah subhanahu wataala ya kai mu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira yi Abdullahi dan Umar yace ni'mal abdi hadha kana yaqumu al-layl thumma taraka madalla da wannan bawa da ya kasance amma yana tashi kiyamul layl amma yanzu he ya bari kenan yanzu ya bar kiyamul layl ina yace tunda Annabi ya gayi mishi wannan magane yace rana ba dare ba taba dare ba sai face ya tashi yayi kiyamul layl face ya tashi yayi kiyamul layl wanda idan ya zamanto kana kiyamul layl kana tashi cikin dare kana yin nafil fuloli komi naka zai bambanta da na al'umma zakka zamanto kullum muna fada cewa zakka zamanto ka samu wata manzila wadda wa utitum min kulli ma sa'altumu wanda Allah subhanahu wataala zai baka dukkan abin da ka nema Allah subhanahu wataala zai baka da duniya da lahira gabaki ɗaya kowanne saboda kullun kana zama a fada Allah subhanahu wataala zakka gani kuma jama'a kowa yana son ka saboda mi Allah subhanahu wataala kana zama a fada shi kuma yayi na son ka kuma yana ya kirayi mutanen sammai wato su soka sai ka gani ala'iku sun soka kuma an sa ma soyayya wato mutane a ban kasa sai ka ga kowa ya kana burge shi duk wani mutum wanda yake mummuni ne zaka gani yana son ka shi yasa hadisin da muka yi misali da shi hadisi wanda yake mudraj ne ko a cikin nau'i na idraj mun kawo wani hadisi wanda muka ce ɗaya daga cikin malamai yana zamna a majalisi yana karatu ya koro isnadi zai faɗa hadisi sai ɗaya daga cikin almajiran shi ya shigo cikin masallaci sai ya ce da ya kalle shi ya gani huskar shi tana kalkali sai ya ce ai dukkan mutumin da ya tashi kiyamul layl ya yi sallah da dare wato da rana huskar shi za ta yi kalkali haske za ta yi haske to kawai su kuma ya koro musu isnadi kawai suka rubuta cewa hadisin ne ka gani wai me zai mu dauka mahallin shayir nan cewa idan ka tashi wato huskar ka za ta zamanto tana da kalkali ba wai ka je kuma ka duba madubi ka ce a ka duba kalkali take ko kuma mi take a kawai zaka gani mutane suna ganin hasken ta koda kawai baka gani ba ba ma'ana ba hissi ba za a ce ko ma'anawi zaka ga kawai mutane kana burge su ba tare da ka sani ba amma dai kaka zo kuma ka duba madubi ka ce kai wa ka tashi kiyamul lailin ma ka gani ne in baki ne kake duhu ma wani ya ka kara in dai ba wanka ba kai ka sa Allah yake yi kenan dai a gurguje abin da ya shahi wato kiyamul laili Allah subhanahu wataala yake saukowa wato saman duniya ya tambaya wato ina wanda yake neman gafara a gafarta mishi shine yace ila tabaqid dunya zuwa ga wato saman idan aka ce tabaqa ana nihin rihi shi yasa can ya ce tabaqa aya tabaqan an tabaq tabaqat ne idan aka ce tabaqat haka kowace kamar eskali kenan sammai haka suke saman duniya kamar rihi ce ita ce wadda take ma duniya kenan Allah subhanahu wataala yana saukowa ne hadisai muka ce sun zo akan abin da ya shahi nuzulin hadisai wanda suke mutawatiri sannan kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangijinmu yana saukowa zuwa ga saman wato duniya saukowa wadda ta dace da shi Allah subhanahu wataala ba ka ga yi ba irin ka ce a saukowa iri kaza ko kuma saukowa iri kaza Allah ba a mishi haka kenan yanda Allah yace yana saukowa to yana saukowa kada ka kai tunanin ka nesa kawai saukowa yake Allah yana sama idan wannan kuma yake raddi akan mutanen da suke cewa Allah yana koina kaga nan yana saukowa sama aka ce ba ma ƙasa ba yake zauwa to ina wanda yace shi Allah yana koina shi yana koina ko ina wai ko ina Allah yana nan to kaga wannan akida ce wadda duka dai tana koma kan wanda suke kare cewa ana ganuwa da Allah a duniya ana ganin Allah a duniya shine kina an ce in kuka ce bai ko ina yana sama to wanda shi ake cewa wali yazo yace ya ga Allah sun gamu to a ina suka gamu shi dai ba malaika jibrili ba yazo aka yi isra'i da shi ko kuma aka yi mi'raj kenan shi yasa suke tabbatar cewa a Allah ana ganin shi a ko ina Allah yana ko ina Allah subhanahu wa ta'ala yana sama hadisai sun huce al-sahwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata baiwa tazo za iya wutata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta yace mata shi wane ne tace kai ma'aikin Allah ne annabi sallallahu alaihi wa sallam tace yace al-ina Allah tace Allah yana sama Allah yana sama aice wannan innaha mu'mina itiqaha fa innaha mu'mina ka iya wutata wato mummuna ce kina wannan wato abu ne wanda yake nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake haka kuma ayoyi da yawa suna nuna ayoyin da suke nuna aikin ka da ake daukan su ina ake tayar da su zuwa sama ake daukan shi ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu idan aka ce rafa'a kai ka san ko dai larabci yaran larabci ɗan loga rafa'a menene an daga to kenan abubuwa da yawa dalilai wanda dai hede mutum in bai san gaskiya ko kuma mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kadarta ya shiryu ba to zai zamanto wato ya tabe muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wato sunna akan aqida wanda take ingantacciya Allah yake cewa a amintum man fis samai ba ce ba man fi kulli makani barantana ka ce kaza man fis samai a can sama yake akai isra'i da annabi ina aka tayi da shi sama kenan sama dan kokowa yace yayin da na gwada ma Allah shi ya kada shi kasa Allah da taddamu kenan dai Allah subhanahu wa ta'ala wato yana sama shine yace bila kaifa ba tare da ila tabaqid dunya zuwa ga wato saman duniya ya munnu bi fadlihi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa mutane da falalai ya ba ma mutane wato dukkan abin da suke so da falalai saboda falala ce Allah subhanahu wa ta'ala idan kaga Allah ya baka abu to falala ce Allah ya maka falala he ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan falalai kuma hanyar godiya ita ce hanyoyi guda uku wanda zaka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kama wanda yake fada afadatukumun na'ma'u minni thalathatun yadi wa lisani wa damirul muhajjaba wato ka gode wa Allah da hannunka idan misali Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wata baiwa ta dukiya ce ka ringa bada sadaka da hannunka ka ringa bada sadaka idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan ya zamanto ka ringa gode wa Allah da baki dukkan lokacin da kake ka ringa alhamdulillah ka ringa gode ma Allah shi yasa wai wani ne aka ce shi bai gane mutanen garin nan idan ka mishi wai ba daidai ba yace a lahiya launi alhamdulillah in ka mishi daidai ma kuma yace alhamdulillah shi kuma ya manta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake fada ajaban li amril mu'min dukkan abin da ya sabi mummuni idan sharri ya same shi zai koma ga Allah ya dau hakuri haka idan alkhairi ya same shi zai gode ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya rike wannan al'amari kenan wannan shine abin da ya kamata mutum mummuni ya zamanto wato halin shi ya kasance a gode yaushe ka zamanto kana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku godiya shine kai kudurce ta wato a cikin zuciyarka ta fito sadiqa daga zuciyarka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ka zo ba ga kanan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukiya kai dan kasuwa ne ana gwani alaji kaza kai kasuwar sai a hankali kai kuma a yau mai daga ci riban miliyan wani abu kai kuma kana kasuwar sai a hankali sai zamanto rayuwar taka ta tafi kuma sai a hankali zaka gani ga kudin Allah ya baka amma baka da wadatar zuciya zaka gani baka samun kwanciyar hankali da yawa zaka ga wani yana da kudi amma kullun yana tsoro wallahi da ya kama Allah sak da lahiya law zai rayuwar shi nawa masu kudi wanda sun tara kudin Allah ya ba su duke ta huto a gani al'umma sun sheda da wancan kowa ya sheda yana da kudi amma zaka ganshi arhablis zaka ganshi arhatibis zaka ganshi yana zamne he ya cika dare a kowa gidan shi ko kuma yazo a zamna tare da wanda bisu da kudin wanda za a yi fada a zamna a saman tebur a zaman tabula a zamna lahiya law bai fargaba komi saboda mi ya kama Allah subhanahu wataala duk asarar da zai samu ibtila'i ne daga Allah subhanahu wataala sai amma dai wasu masu kudin wanda Allah ya ba su dukiya sai ka gani ya shi yana tunanin kawai iya jeran su in shi ce ta dukiya Allah ya ba ya samu yayi sai ya koma ta karuna innama utituhu ala ilmin indi kaga ni ko yace a wannan saboda mun yi finance ne ka san wannan fakultan dole ilfoke ya zamanto wato sai irin mu ya kamata a ce kaza 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 to shi kuma bai san ba da yayi kuma kahin shi nawa akai wanda sun yi shi kai ina malamin shi wanda ya koya mishi finance tana wa yana nan shi ba mai kudin bane ba kinan daga Allah ne dole ka maida ma Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah subhanahu wataala to Allah idan ya sauko sama yana bawa mutane falala Allah subhanahu wataala ji sannan kuma abu da mutun zai tambaye akan shi kada ya zamanto Allah ya ma wani falala ka ringa kyashin shi wannan fasarar wannan kyashin da kake mishi cewa a Allah bai kamata ba wancan bane za ba ni ne ya kamata a ba ma to a antum a'lamu amillah wannan falala ce daga Allah wala ta tamannau ma fadallahu bihi ba'dukum ala ba'd kaman da Allah subhanahu wataala wannan kowa falala ce Allah ya sauke mishi kowa ya Allah ya riga ya yanka arzikin da za a ba shi dukkan kuma neman ka iya neman ka ba zai kara ma ba arziki gwargwadon irin rishin neman ka ba zai rage ma ba arziki kada ya zamanto kana tahiya wato ɗan kasuwar ka da kake ɗan tebur ne kaza 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 kai dai yi kokari dauki sababi kace a ni tunda tebur nake ko kuma tunda a wannan kwanan nake ban dole kawo bana samu ba kasuwa arzikin na kuma raguwa zai dole sai na koma cikin tasha ko kuma dole sai na koma kaza ko kuma dole sai na yi kaza Imam Shafi'i yake cewa wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi la'anahu wato shi arzikin ka wato yi asannu wata zamantawa wato ta rage maka arzikin ka kuma wa laysa yazidu fi rizqi la'anahu ka huto kai ne shan wahala kai ne dare da rana aiki kake bai kara maka arzikin ka abinda aka yanka maka shine abinda Allah ya baka wannan shine dai kuma shi in ma daga wata hanya ka samu zaka gani mutum yayi gaugawa ya nemi wani abu daga hanya haram alhali da yayi hakuri da ya same shi daga hanya halal in dai Allah ya sa wannan arzikin ka ne sai ya zo maka to ko a ina kake sai ya zo maka wai kuma ba wannan ba yake nuhi ba kawai cewa a to Allah ya riga ya kassama komi arziki komi shikenan kawai kai ka je gida ka kwanta kuma a sai ka dauki sababi guys dauki sababi kuma ka meka al'amarin ka ga Allah kai meka dogaran ka ga Allah subhanahu wataala ka huto ka tashi ka huto kai sabko ka huto saboda a sab ayi hutawa kasuwa da sabko akwai falala annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisi Allahumma barik fi bukurihim wato ya Allah subhanahu wataala ka sanya albarka wato game da wato sabkan al'umma wannan ba irin sabko ba na kuma kaje kasuwa shedan ya baka tuta saboda shedan yana kasuwa yana da tuta guda biyu ana ba mutun mutane biyu tuta dirako guda da yake ba shedan da yake baka wanda shine ya fara bude shago a kasuwa sai ya baka tuta ya ce wani sai kai wanda kuma ya zama to shine karshen rihe shago a kasuwa sai shi ma shedan ya bashi tuta to kada ya zama to kai ne wannan shedan inda zai baka tuta ka zaman to kenan tsaka-tsakiya ba irin kasuwan mu ba anan zaka gani wani ɗan kasuwa anan wanda suke da shaguna sai ƙarfe 10 zai fito wani sai 9 zai fito to ka bar albarka ai a baya kai kokari kai sabkon hutawa ba irin sabko ba kuma na kai ne farko tun daga asuba baka dawo ba a ka bari dai sai an limsa a samu dai wani dai wanda ya hika wato shedan ya bashi tuta in ya so kai sai ka biyo baya kenan kada ya zaman to wato kai ne shedan ya baka tuta malai yace fatufraju abwabus samai wa tuftahu za a bude wato kohohin sama Allah subhanahu wataala idan yazo za a bude wato kenan falala ta Allah subhanahu wataala za a bude kohohi ya zamanto ana ba ma mutane wato wato falala Allah subhanahu wa ta'ala wanda sama tana da kofa ana bude kofa dalili kuma akan haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tayi da jibril da suka zo yayin da suka tsaya suka tambayi izini aka bude aka ce kai da wane ne yace jibril ne da wa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ya an aiko shi aka ce to shikenan a bude mishi ya shigo haka can kuma Allah subhanahu wata'ala yake fada la tufattahu lahum abwabus sama ba bude musu wato kohoyin wato samai sammai kenan wannan yake nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya sabko wato za a bude kohoyin sammai saboda wato duk mai neman gafara Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi mai neman wato arziki Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi yasa malam yace wa yaqulu yana fada ala mustaghfirin yalqa ghafiran ala ina ku saurara ina mai neman gafara mustaghfir wanda yake neman gafara ya zamanto to ga al-ghafur nan ga Allah subhanahu wata'ala nan yazo a bashi gafara wanda mun sani Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada cewa ubangiji yana jin kunya bawa ya daga hannu ya ce ya rabb bai karba mishi ba kawo mu ne dai da gafalan mu ne da irin rishin biyo kan hanya ta neman yin addu'a kullum muna fadi wato cewa addu'a idan zaka yi addu'a ba kawo haka karazi bai ba zaka yi addu'a ba haka ba kawo kazo ana abubuwa kawo zace ka batta waje kai addu'a dole ya zamanto wato ka halarto da zuciyarka idan zaka yi addu'a zuciyarka ta zamanto direct ne kake gai ma Allah subhanahu wata'ala bukatunka sai zamanto Allah subhanahu wata'ala ya karba ma sannan kuma dukkan addu'o'in da muke yi matukar addu'a mun zo da ita akan hanyoyi wanda shari'a ta tabbatar to ana karbar su ana karba sai dai in kana da wata illa wadda ta sa wannan addu'a ta ka bata ce daga cikin illoli babba illa ita ce cin haram cin haramun yana sa addu'a take karbuwa haka kuma ya zamanto yana daga cikin illoli ya zamanto kada baka zo ba da ladubba ko kuma da yanda aka dace yanda ya dace kai addu'a sali kai ne ka zo kana addu'a kawai zuciyarka ba kawai kai dai kana rabbana atina fid dunya kana tunanin wani abu can daban idan kaga kai ma baka zo ba da ladabin wato a karba ma kamar kai ne ka zo wajen wani kana neman ya baka wani abu walillahi almasalul aala sai zamanto magana da kake mishi ma kawai ka waye gagai kawai ina kai kuma nemo wani taimako ne ka zo baka fuskance shi ba kana nema a wajen shi a kawai ka kawo da kai can kana wani abun ka daban eske wannan mutumin zai baka to barantana Allah subhanahu wa ta'ala kenan ana buƙatar ladabba a wajen addu'a kai zamanto ka biyo da ladabi daga cikin agurguje ladabin da ya dace mutun yayi idan zai yi addu'a ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala yaba Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya biyo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki abin da kake so sannan daga ƙarshe ma ka rike da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zuciyarka ta zamanto a halarci a halarci annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan za ku yi addu'a ya zamanto kun yi addu'a kuna da yaqinin Allah subhanahu wa ta'ala zai karba maka wa antum muqinuna bil ijaba yani ne zaka samu yaqinin Allah subhanahu wataala zai karba ma wannan addu'a dole sai ka halarto da zuciyarka idan kai ne daman ka zo kana addu'a kana tunanin ka abun hawai zai ba zai yi ba ma ko kuma abun sama sama ne haka Allah subhanahu wataala yace ana inna zanni abdi bi duk yanda kai zatan kake zatan Allah to haka zai zo maka Allah subhanahu wataala in zanna bi khairan fa khair in zanna bi sharran fa sharra dukkan ala hasab kudurinka da Allah subhanahu wa ta'ala shi zai sa ya zamanto wato wannan abin naka ya samu tabbatuwa shi yasa zuciyar mutum tana da dauri babba tana jeran abubuwa da yawa a bangaren ibadarka a bangaren mu'amalarka a bangaren ibadodinka addu'o'inka da zaka yi zuciyarka tana da wani wato matsayi sosai mai girma wanda dole ka gyara ta ya zamanto idan zaka yi wannan ibada in ba haka nan ba sai ka zamanto kana ta yi haka je ka ringa cewa kai he addu'a kake yi ba a amsa haka kuma kana gaugawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ana karba ma ɗayan ku addu'a matukar bi ba gaugawa ya ne gaugawa ya zamanto ya ce ni na yi ta addu'a Allah bai karba ba kidan ka gani Allah ba zai ka nuna ma Allah ka mun Allah mummunan zato ma haka kuma bai ba so addu'a kai addu'a da ta'addi da huce gona da iri wani zaka ga in zai yi addu'a zai huce gona da iri wani kuma zaka gani kamar wani ta'addi ne yake nema ya ma Allah subhanahu wataala kamar wanda yayi addu'a miliyan 10 ai ka san kamar ya nema ya ma Allah ta'addi ne akan wannan sai Allah kuma ya bashi Allah subhanahu wataala duk yanda ka zo Allah yana jarabtaka daga ko ina daga ko ina Allah subhanahu wataala yana jarabtaka kuma wannan jarabtar da Allah yake maka ita ce samun lafiyarka sahabbai idan suka ga Allah bai jarabce su ba kuka suke saboda mi suna tsoron Allah ya musu karmin talala ne Allah subhanahu wataala yana musu karmin talala ne saboda wai kwana biyu ko bai bar shi lafiya ko kuma ba jarabce shi ba da wata asara wannan jarautar da Allah zai ba zai maka ka shiga cikin kunci ka shiga cikin kakani kai to wannan shine zaka dau hakuri ka koma ga Allah sai zamanto ka samu wata daraja ka kara gaba amma tanke zamanto wato kai kullun ka walahiya launi kake jin ka kai kullun lahiya launi to kawa ka binciki kanka kada ya aje ta darmin talala ne ake ma darmin talala fa idan Allah ya kama ka ba zaka kufce ba ba zaka kuce ba kawai an kama ka ne Allah da tadda mu kinan dai ala kulli hal zan mu tsaya a wannan baitin nan lokacin ya tai da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka